su da waɗannan al'ummomi ɗin asalin yankin Najeriya da kamar da ƙasar Burtaniya ta mulka da aka fi sani da 'yan amana sun soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna a Najeriya. Biyo bayan taron da su gudanar a Benin da na ƙasar kamar domin tunawa Najeriya da ƙasar kamar irin yarjejeniyar da aka kula da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarun baya. A Najeriya dai kusan ƙananan hukumomi 16 ne na jihohi birki cikin wannan batu. Waɗannan yankuna sun kohara da yankin ƙananan hukumomi Mubi ta Arewa da Mubi ta Kudu, sai ƙaramar hukumar Tungo da Ganye da kuma ƙananan hukumomin Gashaka Kurmi da Masardauna na jihar Taraba.
Mun yi wannan abu mu sanci sashen mutanenmu da ni muna tsoro ne yanzu dukkanmu mutane a kan da nation is under the United Nations. Kana wani ya fita ya ce wa ba mu kaza, ƙarya ne. An ba United Nations hakkin da da ya ba British. The transition agreement between the United Nations and British ended now.
To wai ko me yasa suke wannan fafutukar a yanzu ga dai ta bakin wani da ya halarci taron?
Sunana Alhaji Salihu Guba Wofenso ne. Makasudin taron da muka yi a nan saboda kasar wanda muke nema, that is UNO State of Cameroon ne, wanda dama ainihi ba ma cikin Najeriya ba ma cikin Cameroon ba. Muna da yancin kanmu daga 1919 zuwa 1961 ne, 61 ne wanda aka kawo mu a Nigeria through plebiscite. Fahimtar da muka yi wannan taron da ake gudanarwa, gaskiya gaskiya ɗaya ne, in kayanka ne ko ya ɓata dole ka neme ta. Muna nema kuma Allah ya taimaka, United Nations sun ba mu goyon baya saboda akwai resolution 1608 wanda aka zartas amma har yanzu ba a yi implementing ba. Yanzu ne ake kokari a yi implementing resolution 1608 na don mu musamu yancin kasanmu, saboda kasar amana ne wannan kasar, trust territory kasar amana ne wanda aka bayar tun da League of Nations an ba wa British kiraya da mu a ba mu yanci ba a ba mu yanci ba, amma insha Allah yanzu hanya ta budo.
Ita ma dai Mrs. Tiyata Agustin na ko cikin matan da suka halarci wannan gangami daga yankin Ganye ta ce ko za su ci gaba har sai ko haka su tashi maruwa.
Na zo ne don maganan kasanmu wanda mun san tuntunin tana nan, sai dai kawai don lokacin ba mu samu yanci kai ba. To tun ya dade mu muna kokari yadda Professor shugabanmu yana sa mu ya kira workshop a yi gargadi yadda za mu samu a fahimtar da mutane yadda da ga yadda abubuwan suke. To yadda muna wahala da abin da ya kamata yadda an mu shiga da ada kasadin nan wanda ba namu ba, irin wahalolin da muke ciki. To tunda abin kamar ba su so mu zama a kasan, to shi ya sa muna yi kokari muna neman namu.
To sai dai ku a safonsa ga mahalarta wannan taro, shugaban wannan fafutuka Professor Martin Chuati, wanda har ila yau ke wa Majalisar Ɗinkin Duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiyya, cewa ya yi dole a ci gaba da faɗakar da al'umma a yanzu, tunda ba ta yi ba kotun duniya ta ba da hukunci kan wannan lamari, kuma duk kasashen da abin ya shafa sun sani, domin ko yana ma cikin tasirar duniya wasu 'yan abubuwa kaɗan wato technicality ne suka rage, kuma da sani hakanmu za ta cimma ruwa.
It is that there are technical issues the committee is working on and is working gradually. It's not the thing that you rush.
A cewar Professor Martin, wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ma ya tabbatar da koshin wannan fafutuka za ta cimma ruwa ko kuma a'a. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.